Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa wa ba'd. Yan uwa musulmi, darasi na hari a cikin littafin Khulasatu Nurul Yaqin. Takaitaccen bayani daga cikin littafin Nurul Yaqin. Wanda wannan littafin khulasa kamar resume ne ake na wannan littafi wanda asalin littafin sunan shi Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Wallafan wani shehu malami ana kiran shi da suna Muhammadul Khudairi Bak. Malam sai ga irin fa'ida da ke cikin wannan littafi sai ya ɗauke shi sai ya taƙaita shi don masu karatu wanda yake na mataki na farko. Mawallafin wannan littafi da za mu karanta ana kiran shi da suna Dr. Umar Abdul Jabbar, malami ne akan ɓangaren da ya shahi tattalin arziki a jami'a daga cikin jami'o'in ƙasar Saudiya wanda ake kiranta da suna Jami'atu Al-Malik Saud. Shi wannan malami an aihe shi a garin Makka a shekara ta 1320 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma ya rasu a garin Makka 26 ga wata na Al-Muharram shekara ta 1301. Yan uwa musulmi, kafin mu shiga cikin abinda malam ya rubuta a cikin wannan littafi na sanin tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shi dai karatu na sira, bimana ka karanta as-siratu an-nabawiyya, tarihin magabata, tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, iya da fa'idodi masu tarin yawa. Al-Imam Az-Zuhri a cikin littafin Al-Jami'u li Ahkamir Rawi na Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Az-Zuhri yake cewa sanin irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu, yace wannan wani ilimi ne wanda ya tara alherin duniya da lahira. Haka kuma dukkan mutumin da ke neman sakafa da mutumin da yake neman tunani tacecce wanda bai garwayu ba da dukkan wani abu wanda yake na rayuwa, haka mutumin da yake neman ladubba ingantattu da ilimi tabbatacce da tarbiyyar za ta kai mutum zuwa ga taka tudun na tsira, to yayi kokari matuƙa ya karanta tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Saboda a cikin karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma karanta sira bi sifa amma, zaka iya fahimtar ayoyi da yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma. Sanin tarihin nan zai taimaka maka akan fahimtar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, zai taimaka maka akan fahimtar aqidar musulunci ingantacciya, zai taimaka maka akan koyon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan da ya gabatar, kamar yadda sanin siran nan zai taimaka maka akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka ji ga yanda ya rayu, ga irin abubuwan da yayi na jarumta da sauran abubuwa, zaka ji ka ƙara so, soyayyarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙaru. Haka kuma sanin karanta sira yana taimaka maka akan son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalin gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kuma da karanta tarihin wannan na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mutum zai iya fahimtar hanyar da ya kamata ya ɗauka wajen tarbiyyantar da wata al'umma. Ga irin hanyar da manzon Allah ya ɗauka ya tarbiyyantar da wasu mutane wanda da suna watsi suna wargaje a dalilin zawon shi Ubangiji subhanahu wataala ya haɗa kan waɗannan mutane gaba ɗaya. Kenan idan kana neman abin da ya shahi manhajin da zaka yi jagorancin jama'a, to ka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda karanta tarihin nan zai taimaka maka akan sanin miye abinda zai zamanto sababin cin nasara a rayuwa, kuma miye zai zamanto sababin taɓewa a cikin rayuwa. Yan uwa musulmi, wannan kaɗan daga cikin abinda ya shahi tarihi ko kuma fa'ida na abinda ya shahi sira, siratul nabawiyya, bi ma'ana karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kafin mu shiga cikin littafi, duk wanda ya buɗe littafin sai ga a safaha ta hudu akwai wata magana da Mustafa Lutuf Al-Manfaludi yake cewa la hajata bina, ba mu da bukata ila tarihi hayati falasifati al-Yunan, ba mu bukatan tarihin maliman falsafa na kasar Yunan ko kuma masu magana na hikima na kasar Ar-Ruman. Mala yake cewa faladaina fi tarihina, muna da a cikin tarihinmu hayatun sharifatun, rayuwa wadda take ta karamci, mamlu'atun bil jiddi wal amali, rayuwa wadda take cike da abin da ya shafi kokari da aiki, was sabri was sabat, da hakuri da tabbatuwa, wal hubbi war rahma, da so da kauna, haka kuma wal hikmati was siyasa, da hikma da siyasa, was sharafi al haqiqi, da mutunci na hakika, wal insaniyati al kamila, da dan adam takan in dan adam cikakke. Mali yace waɗannan ababe gaba ɗaya zaka same su fi hayati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama a cikin rayuwar annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mal yace wa hasbuna biha wa kafa wannan kuma ya ishe mu kina duk abin da muke bukata a rayuwar mu idan muka karanta tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu samu abin da muke bukata ya zamanto mana a matsayin jagoran da zai jagorantar da mu a cikin rayuwa insha Allah ta'ala kenan nan darasi na hari zai tsaya kenan kai tsaye darasi na biyu zamu shiga cikin littafi kenan zo mun ji irin fawaid fa'ida da tarihi yake da bima na tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.